za a ji mu dauke da maimaicin kashi na biyu na
daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25-31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Kranin Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala, amma a yau 25 ga watan Disamba na shekarar 2023 shirin namu na musamman ne. Masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci. Yau take ranar Kirsimeti, da fatan an yi bukukuwan Kirsimeti lafiya. A wannan rana ta Kirsimeti za mu kawo muku gaishe-gaishe zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki, inda za mu fara gaisuwar sallah daga Najeriya.
Sunana Lidiya Moses T. Umar da ke nan farin gada a garin Jos. Ina gaida mai gidana Moses T. Umar a nan garin Jos. Ina kuma gaida yayana Reverend Paul Gebe Datiri da ke maraban jama'a. Ina gaida babban kawata Juliana Bala da ke aiki a Equa Staff School a nan cikin garin Jos. Ina kuma gaida President na Arewa Friends Student Association da ke Badagiri. Ina fita exams nashi, ina mishi fatan alheri. Ina gaida dukkan jama'a da ke Jam Flat. Ina gaida yayana Ita College, The Gospel, The Preach da kuma Konkaro da ke tare da ni a nan. Ina muna duka fatan alheri. Ina gaida dukkan jama'a da ke Equa Staff a nan da kuma farin gada da kuma Equa Seminary Church da ke cikin Jos. Allah ya sa mu yi Christmas lafiya. Ina muna barka da Christmas. Allah kuma nuna mana sabon shekara lafiya. Na gode.
Sunana Benjamin Abraham daga garin Jos. Amma na a Taraba na karatu a nan Jos. Ina gaida Malam Ishaya Inuwa, Malam Hassan Musa, ina gaida Faith Ali, ina gaida Domi Snom, ina gaida Jibril Kanina wanda yake taya ni jinya a nan, ina gaida Siona Mamana, ina gaida shi Malam Ibrahim wato ubana kenan, sai kuma ina gaida Duna Sandangbile wanda ya zama shine yayana a wannan makaranta, ina gaida Precious Abraham kanwata, ina gaida Francisca Abraham, kuma ina gaida Mildred Yusuf a daidai wannan lokaci, kuma ina gaida Saminu Ibrahim, ina gaida Juliet Ibrahim, ina gaida Francisca Ibrahim wacce kanwata yar autanmu kenan, kuma ina gaida Tida Theophilus. A wannan lokaci ina gaida Malam Yakubu Yahaya, ina gaida Malam Ali, ina gaida Musa. Da fatan za a yi Kirsimeti lafiya, a shiga sabon shekara lafiya.
Sunana Grace Benders daga Bauchi Das Local Government. Na gaida mai gidana mai suna Benders. Na gaida ƴaƴana da Allah ya albarkace ni da su, Evan, Dora da Rahama. Ina gaida su mamana, ina gaida yan uwana tana Shandam, akwai yayana yana nan a Mangu, Samshak Ishaku da Nenrod Ishaku. Ina kuma gaida ƴaƴan su, ina gaida Ilosina, na gaida Aunty Lydia, na gaida Aunty Dija, na gaida Aunty Zainabu, na gaida Uncle Musa, na gaida Hamidu. Suna nan da yawa da dama, ba zan iya kira sunayen su duka ba. Da kuma makwabciya na Salomi, Jacob da ƴaƴanta. Ubangiji Allah ya sa a yi Christmas lafiya. Nagode.
Ni dai Ahmad Tijjani Adamu jakadan zaman lafiya ba da koshin mai martaba sarkin wasai. Ina matukan farin ciki na farko ina gaida ogana James Laro Secretary of Disabled na National. Shekijin aminin ba da koshin sarkin wasai ne ina gaida shi. Na fatan ayi bikin Christmas lafiya. Sai kuma Jonab na Plato Eric da kuma John da sauransu da mai martaba sarki da dukkan Christian duniya ina fatan Allah ya sa ayi Christmas lafiya. Allah ya zauna da kasan mu lafiya.
Sunana Devora Dauda daga Adamawa State. So ina ma mutane fatan alheri a gama Christmas lafiya. Ina gaida su mama na can kauye Tabita, ina gaishe ta da baba na Bitrus, ina gaishe shi shima ayi yayi Christmas lafiya. Ina gaishe da kanwa ta Zidani Dedan da Hurai da su Isaiah duka su yi Christmas lafiya. Ina gaishe da mai gida na shima yayi Christmas lafiya, sunan shi Dauda Iliya. Ina gaishe shi yayi Christmas lafiya da su Naomi da su Ladi da su Lois duka. Ina gaishe su da duk sauran su da Sunday duka. Ina gaishe su su yi Christmas lafiya. Ina gaishe da kowa da kowa ayi Christmas lafiya. Masu tafiya ma Allah ya kai su lafiya, lokacin dawowa ma Allah ya dawo da kowa lafiya, a shiga kuma sabon shekara lafiya. Nagode.
Sunana Yusuf Danko daga Jos Jihar Plateau. Da farko zan fara da iyaye na Mr. Mrs. Danjuma Bello da fatan za a yi Christmas lafiya. Akwai ita Maman Bature Mrs. Alti Yankai, ita ma ina fatan a yi bikin Christmas lafiya. Malam Tankwaranga da Provost na COE Kangere, shi Mr. Dauda Bute Sanda da iyali, duk yan uwa da abokan arziki dake garin Das, duka ina musu fatan a yi bikin Christmas lafiya. Zan garzaya in shiga garin Ogoro inda zan fara da family na matana late Mr. John Mai Samari da yan uwa duka dake garin Ogoro da fatan za a yi bikin Christmas lafiya. Zan dawo garin Bauchi inda nake mika sakon gaisuwa da fatan alheri ga shi baba Reverend Ishaku retired da matarsa da family na late Architect Simon Abarshi da yan uwa duka da fatan za a yi bikin Christmas lafiya. Wassalam.
Sunana Vasti Zakaria daga Abuja. Ina gaishe da mama na Tabita Zakaria. Ina gaishe da baba na Aniya Zakaria. Ina gaishe da kannina Natania da Laban. Ina gaishe da yayata Saratu da Hawa da Ziba. Ina gaishe da kawayena Makani Noro Philip Comfort. Ina gaishe da su kawayena Dorothy Precious Nankam Matthew. Duk ina fata alheri da zamu yi Christmas. Allah sa mu yi shi lafiya da sabon shekara.
Assalamu alaikum. Ni ce Jamila gidan dan banni. Ina gaida kowa da kowa. Ina fata kowa yayi Christmas lafiya. Ina gaida baba na Lekwa Sallau. Ina gaida yayyena da kannena irin su Garba, irin su Abdullahi da Abisha da Mariya da Garba da Gadagada da Mai Nasara da Jamilu da Hawwa da Yalwati. Ina gaida kowa da kowa da fatan sun yi Christmas lafiya. Ina gaida abokan arzika na ko ina da fatan kowa yayi Christmas lafiya. Ni ce Jamila Lekwa gidan dan banni. Allah ya maimaita mana ta badin badada. Nagode.
Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh by golly, have a holly jolly Christmas this year.
Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu je ga Ghana.
Sunana Pastor Felix Nze. Ni ne pastor church da aka kira Altar of Fire Prayer and Deliverance Ministry daga nan Kwabena, Accra, Ghana. Ana yi bukukuwan Christmas don tunawa da haihuwa wanda yake mu Kristocin mun kai imani cewa ya zo ceto duniya wata Annabi Isa alaihi salam. Ko da yake bukukuwan Christmas ba wajibi na ba ga duka Kristoci ba. Wasu Kristocin da ke Christmas tamkar bid'a don be cikin tai yawanci Bible mai sali, amma dai mahi yawanci Kristoci suna yin Christmas. To in kace baka yi, kana da hujja, kana da madogara, ba wasu ma cikin wata January suka yin Christmas. Ko cikin malaman tarihi na Kristoci babu wanda da kawo ma tarihi cewa gallana da anka yana bisa. Don lokacin Christmas lokacin na da ake Kristoci ana hwane da lokacin bukin Christmas don yin kyauta ka taimaka wanda yake kasance wanga be da kari. Duk wanda ka yi kari sai ka taimaka. Kada fa abinci ka sa ka tabbata cewa dai ka me ka sa wudi ka yi ka taimaka ma wani ka ba wanda bai da sana. Lokacin Christmas lokacin da aka ziyara bangi Allah sai ayi sai Christmas lahiya shine addu'an mu. Allah sai mu zama na lahiya a kasa na Ghana da Africa da duk duniya baki daya.
Suna na Emmanuel Kwamno sai na son wish family na ma na Mrs. Comforte babana Mr. Philip Tay, the Guyana Edmund Tay, the sisters in Aisha to the patients, Merry Merry Christmas. Yeah, my friends as well, Suna Chiking, Mary Osafo, Apia John, the Kowa, the Diploma 2 class. Merry Merry Christmas, everybody.
Sunana Martin Mohammed, the Gakara Ghana, name Muslimin Amana, the NY Christians, the Kezi. Na NS daga Belgium na wishing she Merry Christmas the Happy New Year ga auntie na mama Georgina ga Rafa Nina Uncle Maxwell ga Kezi na kuma Mercy ga su Kojo ga su Mabna ga su Junior duka na wishing so Merry Christmas the Happy New Year.
Sunana Prince Anyi Christmas feasting ga na su wish family na I'm family especially Merry Christmas. The gida niki agbabito house na wish entire ku tenants in the sunki skin na gida na duka na wish kuwa Merry Christmas. Na su Merry Christmas nga it bring unity harmony chiki entire.
Sina na Ransford ina su wish kuwa Happy Christmas Happy New Year ina su wish mom na mma Josephine Happy New Year, Merry Christmas, the Pop in na, the Yayana Suduka, Merry Christmas. Many happy returns to everyone.
Sunana, Joseph, na wish Yayana, Mana, Babana, Yayanina, Kanina, Tuka, Merry Christmas. Go, Merry Christmas, Merry, Merry Christmas there. Happy New Year, na good day.
Christina na Mavis Abuajua na so wish mana da baba na Merry Christmas the Happy New Year.
Sunana Muhammadu Abdullahi Chan na wish kowa da kowa Merry Christmas and Happy New Year in advance. To na wish friends ina Christians naki aiki da su da ni da su ke tare nguwa guda zama muslimai da Christians da bamu da problem alhamdulillah muna zama tare kama mu duka one family ni yasa muke wish kowa da kowa Merry Christmas and Happy New Year. Na wish kowa su Francis, su Gladmark, su George, na wish kowa kowa da kowa Happy Christmas and
Sunana Sharif Idris. Na wish Bosuna DSP Mr. Francis K. Nate. Ayensu ano police commander. Na wish nsi Merry Christmas and Happy New Year in advance. Sannan kuma shugaban kasa Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo, President of Ghana, shukuma na wishin shi Merry Christmas and Happy New Year in advance. Sannan kuma former president John Dramani Mahama ndake kuma so ezo ekuma chi president shukuma na wishin shi Merry Christmas and Happy New Year in advance. Sannan Dean of Faculty of Education Communication, Wisconsin International University College, Madam Baba Kofi. Itakuma na wishinta Merry Christmas and Happy New Year in advance.
Sunana Ahmad Usman. Na magana from Nsawam. Na wish police commander mu na Nsawam. Na wish she happy Christmas and New Year. Na wish babang barobo sumuduka. Kima sunan shi paradoxin. Kowa ya san shi nace Paradox in Ghana dai kowa ya san shi sha ina wish shi Merry Christmas ina wish kuma MC na Ansawam ina wish shi Happy Christmas Merry Christmas New Year in advance banda wannan kuma ina wish kuma Mr. Tamoti shine former chairman NDC na Ansawam ina wish shi Merry Christmas
ni ma ina wish
Begidana Andrews, Merry Christmas, the Happy New Year in advance. Na kokuma na wish MP mukuma na na don pray Merry Christmas and Happy New Year in advance. Mana wish kuma salon kuma Merry Christmas and Happy New Year ni. Mana wish Christmas abukina emu duka na muda sumuki raiwa duka baki da na wish is Merry Christmas in advance. Dasa na kuma begidana wani serki ina kwa from. Mana wish inji Merry Christmas and Happy New Year in advance.
Sunana Jamilu Muhammad amani mutunan Nigeria ni nazo nan Ghana da haka ina gaida prezan mu tulumbu ina mai barka da happy new year ina ma so osumbajo ina mai barka da happy new year ina ma ne tita obi ina mai barka da happy new year ina ma kwankwaso ina mai happy new year ina mai barka da christmas.
Madalla masu sauraron mu da fatan dai kuna jin dadin shirin yanzu kuma zamu leka jamhuriyar Niger.
Sunana Professor Zahir Abdu, English Assembly da Jitanan ya Zander ba da magaran. So albarkacin sallar Noel ta wannan ne shekara 2023. Ina so in isar da gaisuwa ta zuwa ga mai daki na mai suna Umma. Ina so in gaida ƴaƴana akwai Abdulmumuni, akwai Nafisa, akwai Hannatu, akwai Samuel, akwai Simeon, akwai Afi. Ina isar da dukkan gaisuwa ta ga Ecclesiar Assembly da Jitunan ne da magaram. Ina so kuma in isar da gaisuwa ta zuwa ga babana Reverend Tera Busari, missionary ne daga Nigeria, Ananya Niger, wanda a yanzu yana zaune a Maradi. Ina isar da dubun gaisuwa ta da fatan sallar Noel ga abokan aiki na pastoci a Nigeria. Ina isar da dubun gaisuwa ga Reverend Ishaya Yauba a jihar Adamawa. Ina isar da gaisuwa ta ga Reverend Abdu Kanawa a nan ne Kano. Ina isar da gaisuwa ta ga aboki na Ezekiel wanda yana zaune a Katsina da dai dukkan sauran abokan hidima wanda suna a Nigeria.
Sunana Madam Professor Zahiru Umma, Eglise Ade Kandarga Zandar, saƙon gaisuwa zuwa ga ƴan uwa cikin Ubangiji musamman wannan lokaci na sallah Christmas wato Noel. Kenan dangance da wannan ina gaida da haran da harko bari in fara gaishe da babanmu wanda yake zamni a Maradi. Wato Professor uku in ce Reverend Tera Busari, sannan kuma ina gaida mai gidana wanda na riga na hadu sunan shi shine Professor Zahiru Abdu. Ina gaida dukkan yara na gabakin su daya da dukkan sauran jama'a waɗanda muke tare da su cikin wannan gida wanda Ubangiji ya hada mu zama tare da su. So ina gaishe su ta dalilin sallar Noel. Ina musu barka da sallar Noel. Sannan ina gaida ƴan uwa cikin Ubangiji mataye na Ecclesiar kamar ERN, IFN, Eglise Biblique da dukkan sauran da Ecclesiar gabaki ɗaya. ina gaishe su, ina ce musu barka da Christmas. Sannan ina gaida ƴan uwa gabaki ɗaya, musamman a Nyame, a Tawa, a Maradin da kanta da Kewayi, duka ina gaida su. Ina gaida dukkan ƴan uwa dai cikin Ubangiji, ina musu barka da sallar Christmas. Bari kuma Ubangiji nuna mu wannan rana, sannan kuma ya gwada mu mun shige ta cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali a cikin sunan Yesu.
Sunana Nafisa. Ina gode ma Ubangiji domin ya bani wannan zarafi domin in liƙa gaisuwa ta da dukkan ƴan uwana da amannan duka. Ina musu barka da sallar Noel, bari wannan sallah ta kasance abun tammani kuma abun raba farin ciki tsakankaninmu. Ina gaida kowa da kowa, musamman abokanena, akwai wanda suke Maraɗi, Tawa, Niyame, wanda suke Tawa, akwai Lizette, ina gaida ta, ina mata kuma barka da sabon shekara. Ina gaida uwaye na wanda suke Niyame, akwai wanda suke har Najeriya, duka ina gaida su. Kuma ina tuna da tanti ita da ta yi aure can Najeriya, ita ma ina mata barka da Asta Busari, ina mata Joyeux Noel, da kuma tantuna na duka dai ina gaida su. Awaye na ina gaida akwai Messi da ke Maldawa, akwai Saratu wadda take Miami tana Ichid, akwai Lizette, akwai Lajua da ke Kwanni, duka ina musu Joyeux Noel.
Sula na Siyo Tsawa Abu, ina so ga ecan bawa ga duk wanda suke dai a cikin duniya ga Joyeux Noel, saboda Allah zai saka bayan sunan sabon shekara. Ina goda ba kowa da muna dai, ina barka da Christmas. Kuma ku ina goda ba suna abokai na suna dai na sosai dai kuma ku stati na ina. Ina gode musu da dusun abin da suka yi. Wanga akwai Abdul tare da Abdullahi, akwai wani Musulun da Abdulisa, da ina gaida su.
Sunana Ati, ina gaida mama da babana da tantita da su daji da mama da Simiya da Sani da Anna da Nafi da Beya da Alhebi.
What is Christmas?
Christmas is for caring.
What is Christmas?
Christmas is for sharing.
What is Christmas? Can't you guess?
Christmas is for happiness.
Where is Christmas?
Christmas is at your house.
Where is Christmas?
Christmas is at my house.
Where is Christmas? Can't you tell?
It's where loving people dwell.
And when does Christmas come? And when does Christmas leave? It comes but never goes for those who believe. What is Christmas?
Christmas is for living.
What is Christmas?
Christmas is for loving.
Christmas is for taking dreams and making dreams come true. Christmas is for everyone, especially for you.
To madalla, kafin mu karkare shirin namu mun leka kasar Cameroon.
Good evening, I'm Atabong Raphael from Cameroon.
Barka da yamma, sunana Tabon Raphael daga kasar Kamaru. Ni dan asalin jihar Kudu maso yamma ne. Zan yi muku dan waka.
We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy new year.
Na dauki muku dan lokaci. Ina miƙa barka da sallah daga mahaifiyata a Tiku, da ƴar uwata a Buya, da kuma unwata ita ma dai a Tiku. Ina yi musu fatan yawan rai da wadata da wadatar ciyar sabuwar shekara.
I wish them long life and prosperity and a prosperous new year.
Bonjour, moi c'est Kayola.
Barka, sunana Kaili Yolande. Ina yi muku fatan barka da sallah na Kirsimeti ga kowa da kowa. Ni yar Kamaruce, musamman yar asalin jihar yammacin kasar. Kamar yadda Kamaru na amfani ne da harshina biyu, zan yi take Kirsimeti da harshen Ingilishi. Ina yi muku fatan alkhairi na ganin sabuwar shekara 2024 mai cike da farin ciki.
Et cette chaleur, mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous mes amis, passez un joyeux Noël et une très bonne année. Merci.
Good evening, I'm called Jolene Emmanuel Sylvie. I'm from the South Region.
Barka, sunana Jolene Emmanuel. Ni yar asalin kudancin Kamar ne, musamman a birnin Kirbi. Ina yi wa iyayena barka da sallan Kirsimeti da kawuna da ke Yaounde da wani kawuna da ke kasar waje, musamman a kasar Belgium. Ina yin fatan cewa wannan sabuwar shekara ta kasance cikin alkhairi da albarka.
Blessing. Good evening once more. Bye bye.
Bonsoir, bonsoir. En fait, moi je me prénomme Matiké Loïc et.
Barka, barka. Sunana Aziki Loïc. Ina yi muku barka da sallar Kirsimeti. Ni dan Kamaru ne, musamman a jihar Litoral Douala Bunabiri. Kamar yadda Kamaru ana amfani ne da harshina biyu, zan yi muku takin Kirsimeti.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Kawai dan waka ne, sannan ina da fata ta uku arziki, farin ciki, nasara da wadata gani da kuma kowa da kowa. Ina so na gaida dangina, abokaina da iyayena. Godiya, Allah ya kare ku. Barka da sallar Kirsimeti.
Merci, bonne soirée à vous. Que Dieu vous garde. Encore joyeux Noël à vous tous et bonne année en avance.
Je m'appelle Bella Naoni. Je souhaite un joyeux Noël à toute la population camerounaise et à toute ma famille.
Sunana Bella Luani, inaiwa duk en Kamaru, barka de sella Kirsimeti, da dengina, kuma inaiwa kawaiina, na ajina, barka de sella Kirsimeti, kamar Naomi, Ivana, Bakayoko, Pamela, Sasu, da kuma Pamela. Ina mika barka de sella Kirsimeti, na ga duka al Umar Kamaru.
Et un joyeux Noël à toute la population camerounaise.
Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday.
Masu sauraron mu, da waɗannan muka kawo muku shirinmu na gaishe-gaishen Kirsimeti. A madadin dukkanin waɗanda suka bada gudunmawa wajen haɗa wannan shiri har ya zo gare ku, da waɗanda kuka ji muryoyinsu, da kuma wakilanmu daga Najeriya Zainab Babaji, tare da wakiliyarmu a Jamhuriyar Nijar wato Tamar Abari, da kuma wakiliyarmu ta Kamaru wato Maimunatu Sado, sai kuma wakiliyarmu ta Ghana Hawwa Abdulkarim Young Pioneer. Muna miƙa gaisuwar Kirsimeti daga muryar Amurka zuwa ga ɗaukaccin al'umma a faɗin duniya. Godiya ta musamman ga wadda ta daidaita mana sauti, wato Julie Leathers Gresham. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.
zumunci ba wasanni na motsa jini din Kirista ba ta share ba.